أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya da ta fara ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sake hada mu a karatunmu na littafin babban malami Imam al-Barbahari, littafi mai suna Sharh Sunnah, inda yau insha Allah ta'ala za mu yi darasi na 36 a cikin wannan littafi. A sati da ya gabata mun tsaya akan fakarar da malam yake faɗa ke cewa haka za kana din ila khilafati Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu al-jama'atu kulluha wa haka za fi zamanin Uthman falamma qutila Uthman radiyallahu anhu ja'a al-ikhtilaf wal bid'u وصار الناس احزابا وصاروا فرقا فمن الناس من ثبت على الحق عند اول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس اليه. مالكي بياني كي تيوا هكا الامر الديني يكسنتي اسي كما اغما وجهي غدا هر لوكتين خلافه تا عمر بن الخطاب jama'a gabaki daya bi ma'ana gabaki din sahabbai suna kan tafiya guda. Yake bayani kuma cewa
malam Allah sallallahu alaihi wasallam
wa hakaza fi zaman Uthman haka nan kuma a lokacin Uthman bin Affan haka abin yake tafiya. Falamma qutila Uthman to a lokacin da aka shiga Uthman bin Affan ja'a al-ikhtilaf wal bid'ah to a lokacin nan sai bid'a ta bayyana da kuma ikhtilafi bi ma'ana rarrabuwar kai tsakanin sahabbai sai bayyana. Kenan a da musulmai kansu a haɗe ki babu wani matsala ba komai ana tafiya lahiya lau har lokacin da fitina ta zo ta rarraba kan musulmai wadda ta kai har zuwa kashe Uthman bin Affan Allah ƙara mashi yarda. To kamar yadda ya gabata sati da ya huce mun ce za mu magana kaɗan a kan menene faru har ya kai zuwa kashe Uthman bin Affan radiyallahu anhu khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na uku bayan Abubakar Umar sai shi. Ko mun yi bayanin yadda aka yi ya zo har ya zama khalifa na musulmai a wannan lokaci. To shi dai Uthman bin Affan sunan shi Uthman bin Affan bin Abi al-As bin Umayya bin Abd Shams bin Abd Munaf fa huwa yaltaqi ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi Abd Munaf. Mazala sallallahu alayhi wa sallam nasabin shi sananne ne shine Muhammad bin Abdullah bin Abd al-Muttalib bin Hashim bin Abd Munaf tukana bin Qusay bin Kilab bin Murra bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr hazwa karshi. To Abd Munaf wannan sun gama kaka da Uthman bin Affan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shi Abd Munaf mahaifiyar shi sunanta Urwa binti Quraiz bin Rabi'a kuma kakar shi sunanta Ummu Hakim binti Abdul Muttalib. Kakar Uthman bin Affan ita ma diya Abdul Muttalib ce kenan yana da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan bangare. Amma Uthman bin Affan laqabi bi Dhinnurayn cewa mai haske guda biyu dalilin لانه تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم سبب عثمان يا اولد يا من زال صلى الله عليه وسلم رقيه سيترس فلما توفيت تزوج اختها ام كلثوم da ta rasu kuma sai aka aura mai ilwata wadda ake ce ma ummu kulthum shi shi yasa ake mai wannan lakabi da bidin nurai mai haske guda biyu saboda ya arabi din manzala sallallahu alaihi wasallam guda biyu ana mai alkunya da abu abdullah ko a ce mai abu amr ya auri mata da yawa kuma bin affan ya auri wannan ta mutu wasu rabu ya auri aqalla mata takwas يا أم رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أرمي فاختة بنت غزوان يا أرمي أم عمر وبنت جندب يا أوري فاطمة بنت الوليد بن عبد الشمس يا أرمي أم البنين بنت عيينة يا أرمي الرملة بنت شيبة بن ربيعة حتى يا أرمي نائلة بنت الفرافصة ماتا تقص يا أورا wasu mutu wasu kuma rabuwa a kai yana da iya maza Abdullah da kuma Abdullah al-Asghar ya aure ya aihi da ya sami Abdullah ya sake aihuwar wani ya sake sami Abdullah sai shi nabin sai yake ce mai Abdullah al-Asghar yana da dami suna Khalid yana da Abad yana da Umar yana da Sa'id yana da Abdul Malik yana da Amr yana da Anbasa duka cikin iyan shi ne maza mata kuma yana da iyali suna Maryam yana da Ummu Sa'id yana da Aisha yana da kuma Maryam Hallau ya sake aiwo wata isa da suna Maryam Ummul Bani yana da kuma Ummul Bani na fadalar wannan sahabi na manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisai daban-daban wata rana Uthman bin Affan akai shela za a kai wajen yaki garin Tabuka kuma ana buƙatar kuɗi ana buƙatar taimako na musulmai wannan bawan Allah kowa yana kawo nashi da ya taji sai kumshi 1000 dinar a cikin rigar shi ya kawo ɗakin manzala sallallahu alaihi wasallam ya zuba mai su ya ce ga taimako na nan manzala sallallahu alaihi wasallam ana cikin tsananin buƙatar dinari guda ma in ka ka amsa ake ana so yau gashi an ka dinari 2000 kuma ana buƙatar jikka-jikka ka ka miliyan guda ka aji kamar irin haka ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya dauki dinarin wannan yana jujjuyawa yana cewa ma darra ibn affan ma amila ba'da al-yawm yace kai ba abin da zai cutar da Uthman dan Affan tun daga ranar yau har zuwa mutuwar shi Uthman bin Affan wata rana manzala sallallahu alaihi wasallam ya kira shi mai alfashir yace mai kai kinnan kana daga cikin aljanna da aka zano su aka ce Abubakar fil janna Umar fil janna na uku sai aka ce Uthman fil janna Uthman bin Affan wata rana suna tare da manzala sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar saman dutsen Uhud sai dutsen yayi motsi haka irin manzala sallallahu alaihi wasallam yana saman yayi dutsen ya motsa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mai uskun ya Uhud nusu ya kai dutsen Uhud babu wanda suke saman ka sai annabin Allah da kuma mai gaskiya as-siddiq sai kuma shahidai guda biyu sune Umar da kuma Uthman bin Affan radiyallahu anhu ajma'in Uthman bin Affan yana da fadala sosai yana daga cikin alamatun nubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ya sai Uthman Allah subhanahu wata'ala zai sanya maka wata riga wani lokaci zai zo mutane su nema su hudda maka wannan riga to daga yau idan lokacin ya zuka kare ta hudda wannan rigar ka rabu da su ka zamna da ita in yi za a yi sai dai a yi shi ne ke ce min ya Uthman in wallaka Allahu hadha al-amr yawman fa arataka al-munafiqun an takhla qamisaka alladhi qamasaka Allahu fala takhla'u idan mutane munafukai suka nema ka hudda yanci ka ta hudda yana da fadala sosai wannan bawa an yi abubuwa da yawa a lokacin khalifancin Uthman bin Affan an yi yaƙe-yaƙe sosai daga cikin manya-manyan yaƙe-yaƙe da aka yi akwai ghazwatul Afriqiya ghazwa ta Afrika fatahu aka yi na Afrika tun daga abin da ya kama su Tunisi su na Algeria da sauransu wannan gari ruwan barbar a lokacin Uthman bin Affan akai da kufrin din wannan wuraren kuma aka je aka bude su aka shimu da musulunci aka sai kuma kasa ce wanda suke da sarakai masu ƙarfi a lokacin nan ba laraba bane ba irin wannan fiyu irin wa'ancan Qurayshawa da sauransu su barbar su aljeri da sauransu to a wannan lokaci amara Uthman Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sah an yaghzu bilad Afrika fa iza ftaha Allah alayhi fa lahu khumsul khums min al-ghanimati naflan Uthman bin Affan ya umarci wani komanda na yaki ana ce mai Abdullah bin Abi Sah yace mai kaje ka bude wa'annan garuruwan na Afrika duk inda kaje ka ci nasara wannan ganimar da za a samu ka kasa ta gida biyar ko nawa ce ka dauki kashi guda a ciki kuma haka akai Allah ba shi nasara yaje ya samu nasara a wannan garuruwa ya samu ganima mai yawa ya raba ta gida biyar ya dauki kasan shi wannan sauran da suka yi saura aka kirawo wanda suka yi gwagwarmaya a yakin duk wanda yake da abin hawa sai a bashi dinari 300,000 saboda kasan abin yawa gare shi wajen mutum sama da 10,000 ne suka je yakin duk wanda yake da abin hawa a bashi dinari 300,000 wanda yake kuma a kasa a bashi dinari 100,000 wanda yake sama abin hawa aka bashi dinari 300,000 dinari 100,000 nashi ne 200,000 kuma na abin hawan shi ne abin da zai ce da kulawa da shi da sauransu haka aka ringa kasa musu kasama musu ganima domin nasarar da suka samu kuma suka kawo mana musulunci ci gaba to anan abin da zai dan ja hankalin mu kadan akwai wani babban yaki da aka yi yakin da aka bude garin Tunisi shine ake ce ma waqa'atu jarjir wal barbar ma'al muslimi wannan yakin an yi shi shekara ta 27 bayan hijira aka gano garin wannan kuma aka gano irin yawan al'umma da ke da kai anan da kuma masu mulkin da ke da kai masu ƙarfi anan ko musulunci bai isa ba ya kamata musulunci ya kai wannan gari kuma a sanar da musulunci a wannan ƙasa a wannan lokaci musulmai sun tinkari wannan gari da mutum mayaka 20,000 daga cikinsu mayakan akwai Abdullahi bin Abi Sah wanda kamar shi ne shugaban wanda ya je bude wancan garin a cikin kuma rundunai akwai manyan sahabbai a lokacin da yake manyan sirrasu wanda kuma suke nan a lokacin manya ne irin su ne su Abdullahi bin Umar su Abdullahi bin Zubair da su Abdullahi bin Amr bin al-As suna cikin wannan runduna a lokacin da aka zo yakin musulmai ba su yi tsammanin yawansu ba sai suka iske su wajen mutum 120,000 ne su wa'ancan su kuma musulmai suna 20,000 hallau a wutar ruwa mata aka kai sun kai 200,000 saboda yawansu sun lullumka musulmai limkin walimkin kawai in aka gwabza wahala za a sha yaki ne mai wahala irin yaki ne na Yarmouk da aka yi lokacin Umar bin Khattab kaga ghazwat Yarmouk kuma musulmai suna 50,000 su kuma wa'ancan suna 250,000 su kafiran sun limka su gida biyar haka suka tinkari wannan yakin kuma Allah ba musulmai nasara kai to wannan yakin musulmai suna 20,000 su kuma suna 120,000 zuwa 200,000 kaga sun yi su yawa lokacin yake ja falan matara aljama'ani lokacin da aka yi fas a fas gamu ga ku amar da ya shigo ba a haɗu bil musulmina halakat kawai sai sarkin musulmai sun shigo sai ce ma rundunar shi su kewaye musulmai sun shigo wani wuri kawai aka ce a kewaye su kawai musulmai duk inda suka juya kawai mayaka ne duk inda suka juya makami ne kenan ba mafita yaki sai an yi ba inda za ku kai musulmai suke cewa fa waqafal muslimuna fi mawqifin lam yura ashna minhu kamar yanzu a cikin bidaya wani haya suke cewa musulmai suka samu kansu a wani wuri ba su taba jin tashin hankali ba irin wannan lokacin wala akhwafu alaihim minhum ba su taba ganin abin da ya tsorata su ba irin wannan wurin ga su sun shigo kuma ga su an kewaye su ina za ku kuma kawai yaki ne muka zo su sun zo daga nesa su kuma wannan kudi su ne wurin su su sun san garin su sun san yankin su sun san wuraren da na labewa da sauransu duk sun sani kawai da aka yi haka kada Abdullahi bin Zubair rannan ne zai bayyana wata shaja'a hai sahabbai abinda baka taba tsammani bane aka yana ka gadi wannan yakin ba makawacin nasara zai kan musulmai ko to Abdullahi bin Zubair sai shi ne ake ma Aisha laqabi da shi ake ce mata Ummu Abdullahi dan Asma yanzu Abdullahi bin Zubair sai yake ce ma shugaban yake ce ma Abdullahi bin Sa'ad bin Abi Sa'd shi ne shugaban dare sai yake ce mishi abinda nake so da kai ka ga sarkin su can a saman abin hawan shi a gaban shi da bayan shi ko ina mayaka ne ake mai da shi da wasu mata haka bayi guda biyu da irin me yake ce ma fuffuki na ɗawi su da shi ne aka yi mai rubutu shi ne aka yi mulki da shi ake mai rubutu da shi saboda izza ta mulki a saman wani abin hawa na ƙasaita iya cikin su a tsaye yanzu da ya kalle shi yake ce ma shugaban ina so ka bani dama ka gama ni da mutum biyu mu je wajen shi wannan sarki mu iske shi mutum biyu kawai Abdullahi bin Zubair kawai sai ya fito da ya fito mutum biyu suna bin shi baya kawai suke buɗe mai hanya su kafiran ba bai yi karkarwa ba bai ji tsoro ba kawai tunkarar sarki ya kaɗan kaɗan saƙo ne zai kai mishi a wajensu saƙo ne zai zo kai ne shi ma sarkin a wajen shi saƙo ne aka turo ta ko an sallama ko wani abu kawai yana iske sarkin da suka yi ido kuɗi da Abdullahi bin Zubair sai ga wannan mutumin ba wani abu ya zo yi ba kashe ne zo yi kawai sarki sai wuta da wuta sai shiga cikin haimashi irin wannan ruhun da ake mishi yana shiga Abdullahi bin Zubair sai iske shi suna shiga ciki kawai ya samu sa'a ya kashe shi ya hunto kan ya tsire jikin mashi kawai sai hunto ya kwala kabbara ya ce Allahu Akbar wannan kabbara da ya kawai suka ji suka kan sarkin sa a saman abin nan yuhu shikenan sai suka watsi suka ji tsoro suka rikice suka ruɗe musulmai sai suka ruwa su kawai shikenan an ci nasara ka san mutum ya ji tsoro ka riga ka ci garawa a kan shi a sankar kusa to kawai da suka musu wannan abin shi kenan suka watsi suka rikice yanzu kawai sauran gida sani zai maharin da Abdullahi bin Zubair shakhsiyya shi ta ƙara fitowa shaja'a shi ta ƙara bayyana akan cewa lalle ba ƙaramin gurzo bane wannan mutum ka duba yadda aka ci nasara aka buɗe Tunizi haka aka buɗe ta sahabbai kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila wannan kwarai abin sha'awa ne in ka ji wannan kissa yanda suka je suka samu nasara suka buɗe wannan gari a lokacin wannan bawan Allah Uthman bin Affan aka buɗe masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ƙara mai girma da ɗan kaɗan ne inda ka ga ɗakin Aisha radiyallahu anha inda kabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a yanzu kawai abinda suka ƙara kaɗan ne nan ne masallacin amma aka zo aka fara ɗashi wasu ke cewa an fara ɗa mai girma gwalgwadon girman madina na da yadda girman madina yake a da haka aka buɗe masallacin ya mamaye duka yadda take kenan yanzu duk inda ka je kawai ɗakuna ne na sahabbai kamar cikinsu ne masallacin yake kuma a lokacin Usman bin Affan aka gama alƙur'ani mai girma gamawa ta ƙarshe wadda kuma aka aika ta gani ruwa za mu ji a gaba ya daga cikin abin da ake zargin Usman a kai wai ya ƙona alƙur'ani shi kuma ba ƙona alƙur'ani ne musulmai in suka huta yaƙe-yaƙen wannan nasu a randevu ne ake musulmin Sham a ce musu ana yaƙi za a yi yaƙi a gari kaza ku zo misali yadda ake wa'azin ƙasa zaka ji an ce ana wa'azin ƙasa misali a Damagar na yamai ya zo ko na Nigeria na ina ne kowa ya zo a gama a wuri guda to kamar haka ne za a yi yaƙi sai a ce a yi aika gari za a yi ana yaƙi a wuri kaza ana buƙatar rundunar ku ta zo sai kowa ta zo rundunar shi da guzurinsa da komai su zo a yi magama a gama yi su sai a ta yaƙi to idan aka gamu sai aka ji musulman Misra da musulman Madina da musulman Sham da musulman Kufa da sauransu Misra kowa in yana karanta Qur'ani yana karanta shi kamar da dan matsaloli a ciki me matsaloli sai wanne kuskurantar da wannan wanne kuskurantar da wannan saboda bambancin lahaja na yare wajen karatu wajen yare to wanda yake ka bambanci wajen karatu misali irin Hausa da nake ta bambanta da Hausa ta ƴan Maradi ta bambanta da Hausa ta Tawa ta bambanta da Hausa ta Agadez bambancin duka Hausa ce amma zaka rinka jin wani aksan ya bambanta misali guda yanzu mu ruwa a wurin usan giliya muke amfani muke kwadan shi mu ce wannan ruwa ne ko su yanzu misali kuma kaje Maradi sai a ce ruwa ne a ce bi su sun yawa wala muhimmi ce ruwa yayi yawa ko mun wade shi a sangili su kuma yanzu ce ruwa sun yi yawa sun wade shi ufulire kaga duka kana gane mai aka wadi amma kaga akwai dan bambanci ka to irin wannan ya faru a lokacin sai wannan ya ce kai wannan yaranka karatun da kai ba daidai bane wannan ya ce ba daidai bane to wannan ikhtilafin da aka samu sai aka kama Uthman shawara aka ce mai kai ya kamata a zo a zamna a gama musulman duniya kakaf akan alqur'ani da aka zo aka zamna aka kirawo Zaid ibn Thabit shine dan garin Ansar duk sauran guda hudu mutanen garin Makka Quraishawa ne suna aka kira aka zama da su mahaddata gangara aka ce ku zo aka dauko alqur'ani wanda aka rubuta lokacin Abubakar Siddiq aka zo aka ashi kowa ya zo sai an tabbatar da wannan ayat da ka kawo cewa ta sauka a wuri kaza da sheda ta dukkanin majalisin da sahabbai cewa tabbas haka ne kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta kuma haka a urda ta karshe da aka yi ta alqur'ani haka aka karanta ta an yi ittifaki tukwana sai a rubuta haka aka zo aka zauna ana bi sai da aka rubuta alqur'ani kakaf aiki ne babba aka dora manzo Zaid ibn Thabit kuma haka aka yi aikin wannan ana karewa ay arsala ma kullu mushafin aliman haka ai aka tuttura kowace kasa kowane gari na musulmai aka tuttura mai nuskha guda bi ma'ana kofi guda na qur'ani da kuma malamin da zai koya shi malamin da zai koya shi yanda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shi da sahabbai haka za a tura malamin ya zamana ga qur'anin nan kuma hallo ya zamana koya muku shi tun daga har hakkar shi kenan kaga babu matsala gaban nan babu zancen a rinka samun bambanci a wajen karatu Zaid ibn Thabit shi aka zamnar da shi a garin Madina aka ce koya musu Abdullah ibn Sa'ib shi aka tura garin Makka Mughira ibn Shihab aka tura shi garin Sham Amir ibn Abdul Qais aka tura shi garin Busra Aba Abdurrahman As-Sulami aka tura shi garin Kufa sai aka bar nuskha babba guda ta asali kenan sai aka bar ta a garin Madina da ta shinta nuskha guda biyar wa huwa alladhi yusamma bil mushaf al imam shine ake cewa mushaf al imam to wannan babban aiki ne wanda Uthman bin Affan ne har yau fadalar wannan tana koma zuwa gare shi wannan bawan Allah rashin samun ikhtilafi da akai na tsakanin makaranta duk inda kake karatun Qur'ani in ka karanta alhamdulillah idan ka ji makarantun ta a garin a America a Makka a ina ne kowa yanda take anan haka take a can bakara ce yanda take anan haka take a can bitartibin haka kida zaka ji an ce ana musabaka ta duniya kowa a duniya yanzu wannan qur'ani na hannun ka shine a hannun kowa kuma shine zaka karanta alqalan kuma shi ma su ne suka iya kenan kaga alqur'ani mai girma wannan babban aikin babu wanda yayi shi illa Uthman bin Affan wannan da cikin fadalar ta shi to miye ne kawo fitina da zanta sa har aka kashe shugaba na musulmai mai irin wannan fadala kuma hallo a garin Madina wanda yake da irin wannan manyan rundunonin wanda yake zuwa yake ya kai wasu gari zuwa ma daban-daban bari har a zo garin shi a isko shi har gida a kashe shi me ya kawo wannan idan kana so ka fahimci wannan abin sai ka kalli kasarka da kasar makwabta da kuma tarihi da kake bi a kasarka shugaban nan a kashe an tabbata shi shugaba a kasar ko kuma abokan shi ne ko uwan shi ne ko wani makamanta haka su ne sai ga dukkan shi a Nigeria an kashe haka ne su sarda wani gasa nan in ka tsallaka ka je irin su Gini ko in ka je irin su Congo irin su Lemun Bako duk gasa nan shuwa kafanni ne amma kuma wasu ne daga cikinsu su kashe su su Toma Sankara ko duk gashi na Burkina an samu wasu daga cikin ƴan kasai kai shi Toma ma amine shi na kusa kwata-kwata shi ne ma hallaka shi haka ne to in kana so ka fahimci abin kenan sai ka dan miƙo hankalinka ka kalli irin abin da ya faru a wurin a garin ka da kuma kwanta sai ka fahimci abin da yake menene faru malamai suke cewa wannan abin yana da sababba abin da kawo wannan fitila a lokacin sun lakashi sun yi rasimin sababban kamar haka na farko suka ce akwai wani mutum da ake ce ma Abdullahi bin Saba Abdullahi bin Saba shi ne annan malam ya kawo muka komo cikin wani littafi muka duba cikin shari ko yake cewa fi hayati sahaba wa tabi'in kanal mukhalifuna muhtadina muntasina ko bainan nas kalqadariya wa ghairi wadhalika liquwwati alislam wa quwwati almuslimin yace to an fara samun wasu masu sabani a boye masu sabani da tahiyyar da ake amma a boye suke kuma suna yin munahuncin sa a kasa saboda lokacin da musulunci yayi ƙarfi kuma har da musulman sun yi ƙarfi suna da yawa yanzu ya kamata a karya su ya kamata a karya su sai ake kokarin yaya za a yi wa'annan bayan Allah a kawo musu wata fitina a tsakanin su wanda zata kawo musu matsala yace ila an dassal yahudu rajulan yahudiyyan min al-yaman yahudawa suka yi tunani suka turo wani yahudi daga kasar Yaman yuqalu lahu ibn sauda Abdullah ibn Saba ana ce bi Abdullah ibn Saba al-yahudi yahudi yace fasha a irin madina wa azhara al-islam fi khilafati Uthman yazo garin madina ya bayyana cewa shi musulmi ne a lokacin khalifancin Uthman yanzu ya bayyana shi musulmi ne kawai biye sai fara shiga fada fada mazamna mazamna wuri wuri inda ya zauna sai rinda kwatin wasu abubuwa da banza a kan shi ba ya rinda kritik irin wannan kritik ne da ake da siyasa ya rinka da aksiyon inda shugaba sai shi yake fara magana akai sai aka fara samun masu ɗan gajeren hankali aka fara samun wasu wanda dama kuma ko su aka ba wani hukunci wata rana irin wannan ne sai aka samu suke kan goma bayan shi irin da ka samu wani wasu sun fito suna adawa da shugabanni to irin wannan aka samu suke ma kuma bin Affan amma ba a ta aka rasu ba amma kula ba da su yanayi yanayi har ya kai lokacin da abin nashi ya bayyana kenan a zanyi resiman abin a takaici har ya kai abin ya bayyana aka gane cewa wannan mutumin da abin yake sai a kore shi da garin mutum da a kore shi sai koma kasashen Masar sai samu wani gari wata alƙarya wanda suka yi suna wajen kiyayya ga shugabansu suka yi suna wajen mu'arada ga shugabanni wajen tsaurin kai idan aka ce a yi kaza iya daga cikin suna daga cikin masu taurin kai na sai exekuta abin da aka mace su sai je garin Kaushi ke dalilin wannan zuwan dai kuma ya samu daidai mutanen da yana iya gaya musu yarda Kaushi ke sai fara hudu maganganu kala kala a kan hukumar nan kawa yanayi 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 ko sai harnaka su ayyakai suke ce mi suna goyon bayan shi ko da a ce za a ɗauki mataki ne a je a abin da zai yanzu suka ɗauko makamman sai suka taso suka tattaro da waje to wannan shi ne shugabanci kashe su amma sai ma da ya ce banda wannan sababin za ka komo kan shi banda wannan sababin ya ce akwai sababba ya ce daga cikin sababban da ke da kwai a kan kashe Uthman ya ce akwai arraha alladhi asaba al-ummat al-islamiyya jin daɗin da kwanciyar hankali yawan su a daular ta musulunci a lokacin Uthman shekara goma sha biyu bayan hankalin su kwanci futuhat ake gani goma musulunci ake buɗewa daban daban ana samun alkhairi daga ko ina suna shigowa musulunci yawan su kuma madina ita ce kafita alkhairi suna shigowa idan aka tashi hudda zakka wani lokaci an neman wanda za a ba ake ana rasawa kowa ya kushi to wannan jin daɗin sai ya kasance to yanzu babu wani abu da yake shama kai ka san mutum yake da abin da yake shame kai komai kutuna ke kiro shi yasa wani lokaci gara ka rinka ba mutum aiki wani bangare ya dan shakartu da shi da kuma ya kasance hankalin shi kunce bai da matsalar komi in dai bai tsara komi to akwai matsala sai ya tsoro sai ya nemi wanda zai take to yace yana daga sai kace yana daga cikin abin da ya kawo nan yace sababi na uku akwai bambancin dabi'a tsakanin Uthman da Umar bin Khattab Abdullah bin Umar yake cewa akwai maganganun da suke gaya ma Uthman wallahi inda Umar da Tariya raba kan mutum da shi shi Umar bai tole rakin wannan karana ko kai ne hukunta kai badda kai yana da zabi kuma yana da kagibi ne ne saboda ayi conservative da iya musulunci ba wani kita bace ba wani zalunci ba a kawai haka kai ma to shi kuma yana da dan sauki kuma yana da gauga yadiya mutum ne mai saukin hali to shi sai amfani da wannan damar duk abin da kai sai yayi wani abin bai dukkan shi da mamanci shi mene ne iya ganin baka cika sharuddan azab da jini ka babbar duka baka wa aikata wasu ayyuka da musulunci ba da dama a ba in dai musulunci bai ba da dama a dauki matakin irin wannan akan ka ba ya gindar sharuddan amma akan shugabanci to kai ka sani to wannan abin iya daga cikin abin da ba su dama daga ciki kuma na hudu shine shigowa wasu kabilu musulunci a wannan lokaci in san lokacin su laraba suna da matsala na kabila kowa yana da tankawa da kabila shi wani yana iya kin yarda wata kabila ta shugabanci shi suna da wani matsala to yanzu sai kasance kabila ta Quraysh wasu suke shugabanci akwai wasu kabilu daban da suka shigo wanda suke jin radadin cewa me yasa kullum Quraysh ta yi shugabanci irin wannan fitina ai tana jikutuwa wata rana wani in ya ga an yi shugaba ɗan ƙabila ka za su yau ma an sake wani gobe ma wani jima wani sai wani ya hudo fitinan ya ce kai ko me yasa kullum ƙabila wani ita ba ita ke yi me yasa ban da na fara kun fahimci ya ne yau wato irin wannan shi ma ya kama wajen samun wannan fitina a wannan lokaci amma ni ne duka sun samu taushi ne na Usman bin Affan inda a ce wani mai zahiri ne yana da irin wannan dandana zan ta iya zuwa ta yaƙi mutum wajen ɗari dubu ɗari biyu wani ɗan tsirarru bisa iya ta gaɗa kai wurin dai idan al'amari ya zo kuma ya kasance mutanen da suka zo suka tara fitina ba kafirai ba ne ba da a ɗauke su adabarsar na gaskiya musulman ne wasu ne daga cikin musulman wanda shugabansu ya tabbata cewa ba musulmin kirki ba ne ba yahudi ne kawai ya bayyana musulunci amma a hakikali ba musulmi ba ne Abdullahi bin Sabah to shi ne sai ya taso ya zo garin Madina ya zo garin Madina sai yake cewa muna zargin Usman da abubuwa kamar haka na farko kamar tawaye musu kai rebellion ce ake muna zargin Usman da cewa yana ɗora ɗan uwanshi a shugabanci ɗan uwanshi ne kawai yake ba shugabancin garuruwa idan an buɗe gari na musulmai sai ɗauko ɗan uwanshi sai ɗora haka suka ce muna zargin Usman ya ba Marwan bin al-Hakam kashi ɗaya cikin biyar na Afirka muna zargin Usman ya ƙona Al-Qur'ani mai girma muna zargin Usman ya ba Ibn Mas'ud ya bugi Ibn Mas'ud ya ba shi kashi da kuma Ammar bin Yasir muna zargin Usman ya ƙara me ake ce ma inda ake kiwo a cikin gurin da Hausa
shaya
ko yauwa inda ake kiwo ai misali in kawuta daji zai ga an bar wani wuri wannan wurin ba a shifka wannan wurin da kiwo ne sai can sai a ware daga kace daga nan gonaki suke fara to irin wannan wurin ai wuraren wanda haƙƙi ne na makiyaya duk wanda ya noma a burtali ya kura burtali ko na burtali to wannan burtalin shi Uthman bin Affan da ya zo sai ya ce a al'umma ta taru dukiya ta taru wajen kiwo ana samun matsala don haka a ƙara mai girma wai suna zargin shi bisa sai ƙara ma burtali mai girma kawai dan dai ka a ce komai magana mara abin ya zo kuma al'itimamu fi safar wai cika sallah yake a balagun bin kasar al-ghiyab min al-ghazwati badr ai ba shi daban da shi aka yi ghazwati badr banda Usman hallo al-firar min al-ma'araka yawm uhud kuma ranar uhud lokacin da aka ba musulmi mamaya ai Uthman yana da cikin wanda suka gutu ko zan nemi ayan nan cikin suratul anfal ta shirya bita al-ghiyabu an bai'at ridwan yayi lokacin da aka yi labari da Allah al-mu'minin zai bayu da ta shajara ko da sulhul hudaybiyya ai akwai mubaya'a da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba'at al-baya da cewa bai'at ridwan laqad radiya Allah to wannan mubaya'a da aka dukkan su wanda suke mubaya'a aya ta sabu Allah ce ya yi su to Uthman bin suka ci to dan haka banda Uthman aka yi wannan mubaya'a kenan bai daga cikin yardan Allah ka ji wa daga ciki kuma suka ce me yasa aka kashe Ubaydullah bin Umar daga ciki kuma shi ya ƙara kiran sallah na biyu a juma'a idan kiran sallah da yake yanzu ya zo ya ƙara kiran sallah na biyu haka dai suka rinka kala maganganu na shirki wanda da aka dora su a ma'auni babu ɗaya wanda yake sha shi kenan amsa akan wannan abin da suke faɗi wajen a burguje manya-manya abubuwa da suka ce yana dora ɗan uwan shi ɗan uwan tashi dai da suke ce yana dorawa su ne su mu'awiya ne abdullahi bin sa'ad bin abi sarh walid bin uqba sa'id bin al-as da abdullahi bin amir wa'annan dukansu wanda suke ce Uthman ya dora shugabanci to wannan su kadai ne ɗan tabi da shi guda biyar amma tsaye haka shi wa'inda ba ɗan uwan shi wanda ya dora shugabanci abu musa al-ash'ari al-qa'qa' bin amr jabir bin al-muzni habib bin maslama abdurrahman bin khalid bin walid abu al-a'war as-sulami hakim bin salama al-ash'as bin qais jarir bin abdullah al-bajali utayba bin nahas malik bin habib al-nasir al-ajali as-sa'ib bin al-aqra sa'id bin qais salman bin rabi'a khamis bin khabish duka wani ba mun shi bane biyar din ne mun shi mutun ya zo an ba shugabanci ya wasu makusanta nashi a cikin mutum 100 ya dauko makusanta nashi yasa guda biyar ya kamata ma ka zarge shi da bai dora musan ba kuma waɗanda suke cewa ya dora yau in ya dora wannan ne in ya ga ya dan kasa ya sabke shi yasa guda ba wai biyar din bane a jere dora su zargin da ake mishi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Taymiya yake cewa ba mu ga waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake yawan dorawa a gari ruwa ko ya dora su wani shugabanci kamar ɗan ƙabila da su Uthman bin Affan ƙabilatu Marwan su dama sanannu ne wajen shugabanci sanannu ne wajen wannan kamar kawai su ahal ne na shugabanci kamar sun san shi ne kamar a jikin su yake ka kalli Abu Sufyan ba shi bane shugaban garin Makka a lokacin da ma yau ɗan gidan su Uthman bin Affan su can dama haka suke sun iya abin to wannan zargi nasu abin mai dani daga ciki suka ce iraqul masahib kaga wannan mazancin banza ne lokacin da Usman ya gama alqur'ani mai girma wanda muka bada labari yanzu aka zauna aka yi kofi daban-daban sai ya ce to duk a wani gari in akwai wani da yake da takarda ɗaya ko biyu ko ta alqur'ani a gama su ne guda a kowane su saboda kan ma wani ya kawo bambanci tsakanin karatun wannan da wannan ya kasance wannan qur'anin ɗaya da aka tura shi kadai in kofi za a yi shi ne za a yi kofi wani ba alkhairi ba ne in ba zan shi ba da wani ba ya karin gajin wata aya an gama ta da wata ba ko wata an kai da wata sura da ba amma da aka zuwa ga tsaya ana shi kenan kowa ittifaqi akai kuma alkhairin ga shi nan har yanzu yana bin dukkan musulunci maganar Allah ta tabbata inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhafizun mu muka saukar da alqur'ani za mu kare shi to ya kare alqur'ani ta hanyar Uthman bin Affan wannan alkhairi ne da suka wuce kan Uthman daga ciki suka ce ya bugi ibn mas'ud wannan zancen banza ne ba ma yi shi a ziyaratu fil hima wannan burtani ne kara wannan shugabanci ne iya shugabanci ne tsarin ka ne ka zo shugabanci kaga abu kaza ya kamata ka kara shi ko ka rage shi na tsarin ka ne ba wani doka ba ce ta Allah ko ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya sauya ayyusa yake bari shi a kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin mun muna da al'umma irin wannan muna da dabbobi irin wannan Umar bin Khattab da ya zo al'umma ba ta kai haka ba shi sa bai kara ba arzikin bai kai haka ba shi sa bai kara ba amma mu mun ga akwai ne sisike ta kara mu kara wannan ba wani abin zargi bane ba sai maganar da suka yi na cewa ya yi kiyami a kan rasuwa ta fata to akan wannan akwai wata kissa da ta faru a takaice wata rana Abdullahi bin Umar ya kai garin Makka daga cikin mutanen Abdullahi bin Saba wanda suke zargin Uthman Abdullahi bin Saba ya gamu da Umar bin Khattab sai ya ce ya Umar yaga tare mutane sai ya ce waye malami a cikin su aka ce Abdullahi bin Umar dan ina ne dan garin Madina ne dan gidan Umar bin Khattab ne a to tubare iske shi mai tambayi gaban duniya a garin Makka an zo haji sai ce ya Abdullahi bin Umar ka san da Uthman bai ta yakin Badar gaban kowa kuma an yakin Badar su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu duk abin da suka yi a bayan Allah ya musu su fata da suke ka san da bai ta yakin Badar wanda shi aka yi ya ce ina sani bai ta ba ya ce ɗaya kenan yawa ya ce ka san da bai ta yi gazo ta Uhud ba ai gazo ta Uhud gudu yayi wannan rana da aka gubza yakin wannan sai ce kwarai kwa na sani iya daga cikin wayanda suka gudu yawwa masha Allah ya ce ka san da bai nan aka yi bai'atu ridwan wannan wanda aka yi ta laqad radiyallahu anil mu'minina sai ce kwarai kwa na sani bai nan sai ce Allahu akbar sai ce ya ka to ya ka so zaba ka wata na ka wurin baka amsa Uthman bin Affan lokacin da aka yi gazuwar Badar matash Ruqayya bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ta da lahiya tana kwanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bi kai zamna kai jiyarta illa ka samu man shahida Badar kana da ladan wanda yaji yaki da ganima in an samu kai ma da kai za a raba tunda ka riga kai niyya innamal a'malu kai zamna kai jiyarta yace kaga fa da ladan fari kenan umurni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yabi kuma diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take jiya muharrar zaman shi yace lokacin da aka yi kuma yakin Uhud tabbas ya daga cikin tunda kohon rago aka ma musulmai ana yi ta kohon rago cikin dubaru ne ya yi saboda sabawa da aka samu ka wasu daga cikin sahabbai haru an zo yakin musulmai suna su dubu wa'ancan suna dubu uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki wasu mutum 50 sai dora saman dutsen na Uhud ba da kamar santinal nan musulmai nan kafirai nan kuma dutsen Uhud ne sai aka dora mutum 50 a nan da mashi da kibiyoyi aka ce daga kafiran nan sun motsa ko ta gaba ko ta baya ko ku jishe su daga sun motsa kawai su kibiya sai su koma babu tun za a yi su iske musulmai strategy ce aka yi kenan in aka fara yaki ma za su ringa jin ruwan kibiyoyi daga sama daga ƙasa daga ko'ina tunda sun yi musulmai yawa da suka yi shigowa ta fari suka ji ruwan kibiyoyi suka ji aiki sosai da sau koma ne suka zubda ganima ta kayayyakinsu da sauran suka zubda wannan wanda suke saman nan guda 50 wasu daga cikin suka ce to yo ai gashi nan ai yakin ma ya kare tunda gashi sun zubda ganima mu sako mu kwasa shugaban yake ce musu umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ciccire namun mu ake kan musulka dan haka musulka suka ce ai ganima ce mu je mu dauka mu dawo suna safka Khalid bin Walid yana kiwa daga baya sai aka wa musulmai zobe gaba da baya kafirai sai aka matsayi musulmai muharin da aka sha wahala sosai a wannan yakin har ake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu to musulmai a lokacin rikici suke da suka rikice shine wasu suka nihi dutsi wasu kuma suka yayi mai manzo sallallahu alaihi wasallam su a halbe su manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu wasu kuma shine suka juya baya suka gudu to cikin wanda suka gudun akwai Uthman bin Affan sai ce kwarai kwa son ya gudu amma baka ji ba ayin nan mai Allah ke cewa hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة تو أولا ياك الله سبحانه وتعالى يتوى الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعد ما كسب وانت تكجوية بايا أي شيطان يجل بيسو حسك أيك تولنا أيك سكجوية بايا سكجوية بايا ولقد عفى الله عنه تو الله رجاله sai Abdullahi bin Umar yake cewa mata to kai wa saka ma wannan laifi yace Allah saka ma ne yace to Allah yace wala kad afa wanda saka ma laifin yayi to kai me yana ka ciki kai da ruwanka wutar rigima ce wannan wanda aka ma laifi yayi kai ka koma shari kana rigima yace kuma lokacin da aka yi bai'at Ridwan Uthman shi aka tura garin Makka mene ne horo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso zai shiga garin Madina eh zai shiga garin Makka umara da yazo ɗan garin Makka suka ce bayya shiga suka tattare suka ce ai bai buce bai shiga hayya kai aka ce to azo ai sulhu to sai aka tura Uthman bin Affan ya je garin Makka aje a tattauna da aka tura Uthman sai juma bai dawo ba sai aka yi tsammanin ai kashe Usman suka yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a zo a yi mubaya'a cewa ba za a koma baya ba in dai suka kashe Usman har sai an dauki fansa ta Usman maharin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tara hannun shi kowa ya zo ya dora hannun shi ya manzo sallallahu alaihi wasallam mubaya'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki hannun shi na hagu ya ce ga hannun Usman shi ma ya yi mubaya'a sai aka tambaye Abdullahi bin Umar sai tambaye mutumin naka sai yake ce mai to waye fadala hannun Usman ko hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan fabuhta alladhi ankara yanzu shikenan kuma shi ne sai rihi mishi baki ya ka abubuwa na zakin Usman sai aka bashi amsa cewa wannan abin da ka wadi ai daraja ce da girma na Uthman bin Affan naka wadi cewa Allah ya faɗa da kanshi cewa ya yi shi wani alkhairi ya yi wannan Allah ya ce ya nema kuma gashi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsora hannun shi akan bacin Uthman bin Affan to irin wa'annan ma'azin suka yi kuma ƙari da aka yi na kiran sallah ranar juma'a kiran sallah asali kiran sallah guda ne kawai in liman ya zo ne za a kiran sallah a yi khutba kawai a yi sallah haka ne asali a sunna me yasa Uthman ya ƙara kuma yadda muka yi bayani gari ya girma kuma babu ofallar a lokacin sai wanda suke cikin kasuwa suna hada-hada suna cikin gafala ta lokacin sallah sai a tura mai kiran sallah ya je kasuwa ya musu kiran sallah kuma kai tsaye yana dawowa masallaci sai kiran sallah mine ne kiran sallah da aka musu hayya ala salat ku zo sallah a lokacin sallah aka zo masallaci kuma sai a yi kiran sallah wanda kuma shi ne mashru' na masallaci na abin sai a tashi liman sai khutba shi ne kuma ya kara shi ma a yanzu mafi yawan ahlus sunna sun tai akan cewa tunda an samu abin da zai isar da safar lokacin sallah wacce laruwa ta kau dan haka kawai a mai kiran sallah wuta wannan ba wani abu bane ba to wanda suka zo da abin da suke zargin Usman kenan da suka kewaye gidan Uthman sai aka rinka tattaunawa su wadi kaza ya wadi su wadi kaza ya wadi sun ana tattaunawa da gurin cewa za a samu solution akan rigimar da suke tare da biyu ana cikin haka mafi yawan musulmai wasu sun tafi yaki wasu gani ruwa wasu kuma sun tafi hajji kenan garin kwarai wanda ke da kwai a garin kadan ne me ya za a musu a matsayin su na wanda suka zo suna da yawa ko musulmai kawai a tattauna da su a samu solution a cikin kwanciyar hankali ana cikin wannan tattauna kwana da kwanaki suka hana ruwa ya shiga gidan Uthman suka hana kaza suka hana kaza ana cikin wannan wataran cikin dare Uthman yana karatun Alkur'ani mai girma suka haura suka shiga gidan suka kashe shi jinin shi ya zuba a saman Alkur'ani mai girma to wannan rana ita ce ranar da fitina ta faru a cikin musulunci wannan rana ita ce mabudin da fitinar da har yau ba a kashe ta ba ita ce ta kawo sababi na samun firaka daban-daban aƙidu daban-daban wa'annan su yi nan wa'annan su yi nan wa'annan su yi nan a samu wannan ɗin shi'a ne a samu wannan ɗin rafida ne a samu wannan khawariji a samu wannan kaza ne wannan fitina ita ce asali shi ne ma da yake cewa musulunci yana tafiya lahiya lau har zuwa lokacin da aka shiga Uthman bin Affan wannan Abdullahi bin Saba Abdullahi bin Saba yana kashe Uthman maganar da ya ware yi sai ya ce ai Aliyu bin Abi Talib dama shi ya cancanci ya zama shugaba na musulmi ba Abubakar ba ba Umar ba amshe mishi ne akai dan haka Uthman ma da yake shugabancin haramtaccen shugabanci ne dan haka Ali bin Abi Talib shine shugaba. Kaga wannan me yasa yayi wannan ya fito da wannan salat dan ya kawo rabuwa rabuwa kai tsakanin musulmai. Ai Ali bin Abi Talib dan gidan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gogorme da yake yi saboda Ali bin Abi Talib yake yi ta kenan sauran musulmai idan suka ji nan su yi mukawama sai a ce kenan jinsirin da ɗan gidan su manzon Allah kuke rigima shine kawai kenan kaga dole fitina ta faru musulmai suka tawo suka ce a'a wannan abin da kai da za a yi dole mu kare shugabancin musulmai haɗin kan musulmai sai a ce kenan adawa ce kuke da ɗan gidan su manzon Allah an ce Aliyu shi cancanta kuce ba shi bane kun ga fitina fitina wal fitnatu ashaddu min alqatl fitina tashi hankali ce sai a kasa ruwari ta ya kasance akwai ghil tsakanin musulmai wannan da wannan tsakanin warware shi tashi hankali ba wanda ya san zuciya wani sai Allah ka tankusa mutum ka maido shi kan hanya tashi hankali abu ne mai wahala to wannan shi ya kafi da wannan ya kawo tashin hankali tsakanin musulmai wanda har yau muke cikin shi a lokacin wannan da aka yi wannan abu shikenan sai Muawiya yana shugaba na ƙasar Sham ita kuma Sham ita ce ta gama ƙasashen su Filistin su Isra'ila da yanzu su Lebanon su Syria da wani ɓangare da su Turkiya da su Iraq duk ita ce ake ce ma Sham garuruwa ne manya-manya na musulmai a can kuma daula ce kawafa kuma arziki suke da kwai kuma da rinjinoni na yaki a can ko Muawiya dan uwan Uthman bin Affan shi ne shugaba a can duka wani garuruwa ka kashe suke yanzu sai Muawiya sai aiki da ayanan ta cikin suratul Isra wa man qutila mazluman faƙad ja'alna li waliyihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura duk wanda aka yi zalunci to dan uwan shi shine yake da haƙƙin ne ne mijin dan uwan shi sai Muawiya yace tunda Uthman dan uwa na ne ni kuma nake da haƙƙin in nema ma dan uwa na haƙƙin shi dan haka ina nema jinin haƙƙin jinin Uthman a zuciya dan haka duk inda waɗanda suka kashe Usman suke a je a nemo su a kwanta su a lokacin nan kuma sai aka samu wani ɓangare irin su Abdullahi bin Saba da sauransu sai suka zo suka tara kururuwa na cewa Ali bin Abi Talib shi ne shugaba sai suka lura cewa kashe su za a yi sai suka gudu suka bar garin yanzu sai aka ce to yanzu kafin a bi su waɗancan suka kashe Usman a kama su a ɗora shugabannin musulmi to ba na ji a kan su normal ba kamar da a kai ƙarƙashin shugaba ta a zanna ba shugaba a lokacin nan sai wasu suka je kuma wajen Muawiya suka ce ai dama da niyyar a kashe Usman dan a ɗora Ali ya zama shugaba shi kuma Ali ya ce dai mutane kuma sauran garin Madina sun tabbata Ali shi ne cancanci zama shugaba suka ce to kuma baya zama ma Ali bin Abi Talib zama shugaba shi ko Muawiya daga can yake to shi ba zai yi mu baya a ba har sai an kamo waɗanda suka kashe mu Uthman bin Affan in dai ba haɗa baki ba ne aka yi a kashe Usman shi ba wanda zai mu baya a sai an kama su a kashe su in ba haɗa baki ba ne aka nan zai gano shi kenan kawai magana hidda ce can magana ta zo nan magana ce can magana ta zo nan aka rinda ruru ta zancan wani lokaci maganar da ya faɗin ma ba ita ba ce ake kaiwa lokacin ko babu wani hanya ta tabbatar da labari kawai wani ne zai tashi buga doki ta yi gani da za a ce an ce kaza wani ya kwaikwayo rubutun wani da kashen wani da sun yi wani ya kai takarda ya ce wani ya ce kaza to haka shekaru suka shiga abin Yahuda suka samu dama suka ce lokaci ya yi musulmai nan su wasa mu samu lafiya shikenan aka shiga kowa yake kafita da shi munafukai kowa Yahudawa aka ruhumma musulmai kawai su ake wannan fitinar ta kayayyaki tsakanin su wannan ya kawo aka ceto duk wanda ba zai ma Muawiya Aliyu mu baya a ba ya kashe zan su masu Muawiya suka ce hidi a yake su kawai aka fito a gwamnati tsakanin musulmai akashi dubunnai na musulmi kuma wani abin mamaki a wannan lokacin ba idan aka yi kiran sallah duka yaji tsaya a ciki idan aka tsaya aka tada sallah aka tada iqama wai mayaka na bangaren Muawiya da bangaren Ali sahu guda suke kawarsu tana taba kawar juna haka za su jeri su yi sallar su kare su yi aska ana karewa a yi komi da komi har da kuma sai a ware har da kake koyi a kasan shi din duk da ikhtilafin da suka samu suna yaƙar juna amma kuma masallacin su guda shugaban wanda suke bi sallar guda ba ruwan su bisu tana hankalin su akan sha ruwa na sallar haka suka yi to wannan fitina ita ce ta kawar rabo kai to a cikin wannan mutanen sai aka samu wasu khawarij aka samu shi'a aka samu ashi'a ma aka samu rafida aka samu ja'fariyya aka samu isna ashariyya wasu ce kai ali shine ma ya kamata ya zama annabi wani ce kai ali ma Allah ne wani kaza haka dai maganganu kala kala kuma gurbi daban-daban khawarij suka bayyana khawarij su kuma yi suke kira ai duk wanda ya sha giya kawai a kashe shi kawo ne duk wanda ya kaza kawai shi ake ba wani hajji ba za a samu irin abubuwa ga sunan wanda musulunci biyar da su za ana cikin wannan hali abu bin abdul ya ce to wannan tsawari cin shi ya kasa su masu amma in ya yaƙe su kuma bai cin gani masu bai cin gani masu bai ɗaukar sa matsayin bayan ya kama su kawai za a yaƙe su ne su kuma kan gaskiya inda kafirai su ne za a yaƙa kuma har da amshe kayan su zama ganima kuma su su zama bayi amma su khawarij za a yake su amma ba a cin ganima su kuma ba bayi ba ni ake su so ake su kuma ba haka a cikin su aka samu wani yabi hanyoyin da yabi shi ma ya zo kashe Ali bin Abi Talib a cikin wanda suke tawa su dan kare Ali bin Abi Talib kuma haka a cikin su aka samu wanda ya kashe Husayn dan Ali bin Abi Talib a cikin wanda suke tawa ingon bayi ba shi kawai da ka saba musu a wani abu ɗan ka kawai shi ke na hujjin gara to duniyar musulunci ta ruɗe ta shiga wani yanayi to shi ne ma da yake mana bayani abin da ya kawo shi ne ya sa muka ɗan ka tarin da kaɗan don mu fahimci mu ma ne ke ne ya cewa da musulunci hankalin shi kwance lafiyar shi lau musulmi a gaban wuce ke wuri ne da har lokacin Umar bin Khattab kai har lokacin da aka shiga Usman lafiya lau ake zaune to ana kashe Usman lokacin nan aka samu wannan mamacin bambanci mutan nan aka samu bidoyi daban-daban wasaran nasu a hazaban mutane suka zama kungiya-kungiya daban-daban wasaru firakan suka zama ɗarika-ɗarika kowa ya kama hanyar shi fa minan nasi man thabata ala alhaq inda awwal at-taghyir a cikin mutane akwai wanda ya tsaya akan gaskiya tun tashin farko wa qala bihi ya wade cewa shi mawqifin shi yana kan hanya ta gaskiya wa amila bihi kuma yi aiki da shi kuma yi kira a kan shi tun tashin hali akwai wanda suka samu na wannan ikhtilafin da aka samu bai buɗe su ba ya ce fa kana al-amru mustaqiman hatta kana tabaqatu rabi'a fi khilafati bani fulan in qalaba az-zaman wa takhayyara an-nasu jiddan ya ce kai al-amran haka yana tahiya a yanda ko gan shi wannan ya ce har sai da aka je lokacin khilafa ta fulan su wa yake ni shine ahadul abbasiyyin lokacin da aka yi khilafa ta daular abbasiyya a lokacin nan alhamdulillah na ji kuma za su yi ba ya ce wa za a rafi himul ma'amun al-abbasi aka samu wani shugaba mai suna ma'amun wa tabi'ahu al-mu'tasim al-waqit aka samu mu'tasim billah da waqit wa'annan shugabannin su ne suka zo suka goya ma wata bid'a baya ta cewa al-qur'ani halitta ne ba maganar Allah ba ce kaga lokacin nan shugabanni su suka shiga ma gaba wajen bada addini a da tahiyya ce ta wasu ne suka wuwa amma a wannan lokacin daular ta abbasiyya sai ya kasance shugabannin su ne akan gaba su suke kira akan cewa duk wanda bai yarda ba cewa alqur'ani mai girma halitta ne to ko kashe shi su suka ba sa Ahmad bin Hanbal wahala sun kashe mutane da yawa sama kan wannan abin bin hanbali ce a alkur'ani mai girma magana Allah ce sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ba ku cikin da za a yi cikin alkur'ani mai girma magana ce a kan azabtar da shi mun tabbata da labarin Allah har lokacin wannan wata gangaren nasu jiddan mutane suka sauye sosai wafashatil bid'a bid'a tawasu wa kathura du'atu ila ghayri sabilil haqqi wal jama'a mutane suka yawaita masu kiran mutane akan hanya ta banza ba ta gaskiya ba ba hanya jama'a ba waqa'atil mihnatu fi kulli shay'in lam yatakallam bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahadun min as-sahaba hakanan abubuwa suka faru maganganu da abubuwa na addini da aka kirkiro sabbi suka faru wanda manzo sallallahu alaihi wasallam bai faɗe su ba kuma sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam su faɗe shi suka rinka kira zuwa ga wada'u ila al-furqa suka rinka kiran mutane akan ararrabu wa qadna Allahu azza wa jalla an al-furqa alhali Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ararrabu ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات التي توما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات يتي وكفر بعضهم بعضا شاشر ده كافر ده شاشر وكل دعا الى رايه كوا يدا كده زوا ده رايه شي والى تكفير من خالفه كما يريد كافر ده دون وين يسابا مشي يتي فضل الجهال والرعاء ومن لا علم له الوقتين دان جاهلي suka bata mabiya suka bata wanda ba su da ilimin abin suka bace to yace wa atma'u an-nas min shay'in fi shay'in min amri dunya suka zo suka ran garraba wa mutane wani abubuwa na abin dunya wa khawwafuhum iqaba dunya kuma suka ba su tsoro a karkin suka saba musu zasu azabtar da su azaba ta dunya fa atba'ahum al-khalqu ala khawfin fi dinihim wa raghbatin fi dunya hakana mutane suka rinka bin su saboda suna tsoron addinin su kuma hallan suna kwadan abin da ke hannun su haka suka rinka azabtar da mutane kabibu ko mu kashe ka kabibu ko bari ka kabibu ko mu azabtar da kai kuma in kabibu sai mun baka wani abu amma in ka ci bubu zaka mutu to haka mutane suka rinka bibiyar wannan daula ta Abbasiya har lokacin da Allah ya kawo mana karshen ta yace fasara sunna wa ahli sunna maktumina hali suna suka zama ɓoye wa zaharatin bid'a wa fashal bid'a ta bayyana wanda suke saman kan gaskiya suka kasance ɗin kaɗan wa kaffaru min haisu la ya'lamuna min wujuhi shadda wa wata'ul qiyas suka rinka kafirta mutane ta hanyoyi daban-daban suka rinka ɗora qiyasi a aqida alhali a aqida babu qiyasi wa hamadu qudratar rabb wa ayatihi wa ahkamihi wa amrihi wa nahyihi ala aqulihi suka rinka daukan dukkan abin da ya kasance haƙƙi ne na Allah kuma da ta ubangiji da ayoyin shi da hukuntun hukuntan shi da umarnin shi da hanin shi suka rinka auna su da hankalin su abin da yake da hankalin su dauka wanda yasa ma hankalin su kibi wa ara'ihim da kuma ra'ayukan su yace fa ma wafaqa uqulahum kabilu da abin da yake da hankalin su dauka وما خالف عقولهم ردوا ابن دي سبا ما حقلن شيكنن كوي هسه بيدوش فصار الاسلام غريبه سي مسلمي تي زو باكو saboda wanda suka yi yawan su suke bada shi ɗan kadan su ne suke yin addini akan littafin Allah da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wa ahli sunna guraba ahli sunna suka zama kamar baki kawai ka kawo wani abu na addini sai a ce wannan abun samu ne wannan abun mu musan shi ba wajin na abana ala ummati mu mu ga uwa mu suna yin wannan abun ba kai ne ka kawo shi yace wa ahli sunna kuma ba fi jofi diyari ahli sunna suka zama baki a cikin gidajen su kamar yadda Ibn Taymiyyah yake yake faɗi yake cewa wal haqqu mansurun wa mutahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahman yake cewa ita gaskiya ita ce wadda ta nasara wa kana haqqan alaina ko nasrul mu'minin kuma hallo amma akwai jarabawa da yawa cikin ta wala ta'ja kada kai mamaki fa hadi sunnatur rahman wannan sunna ce ta ubangiji mai girma a takaice kenan abinda malai yake nuni anan wannan matsala da aka samu tsakanin sahabbai da wasu yahudawa suka kawo ta wannan matsala ce wadda yace ta fara kawo matsala da jinjiru a cikin addini wanda kuma makirci ne ga kai na munafukai da yahudawa na wannan lokaci wanda kuma ya kawo sababin da aka samu hanyoyi da firkoki daban-daban a cikin addini wanda su ne suka kawo sababin fitar fawari da shi a da sauransu to duk da haka ko ko ka ji wannan a wajen wani ko aikata ni ka karanta a wani littafi kaji an ce an samu matsala tsakanin kaza da kaza to kada ka tada hankalinka ko kuma ka zargi wani daga cikin sahabbai tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma ta'malun wannan ummati ta daga ta wuce abinda kai yana kanta kai ka damu da abin da yake kanka ba wanda zai tambaye ka akan abin da suka aikata kai yanzu kai abin da ya sha ma kai kai kokari ka wani lafiya kai kokari ka ga mutu Allah zan lamu lafiya wannan abin da ya faru tsakanin su bai dame ka ba tarihi ne shi kuma at-tarihu la yarham dan ka san asalin abu ne aka baka shi sanin shi kuma ba shi ba zai baka dama kai hukunci akan wani cikin sahabbai wanda abu daga cikin sahabbai ko da a ce kuskure ne muna haka Allah ya gafarta musu kuma wannan bayan Allah idan aka dauko kurakuran su aka gama da ayyukan su na alkhairi ba a ma da kurakuran nasu ba ayyukan su da alkhairi sun shahi gabaki ɗaya zargin da ake musu wannan bayan Allah suna da shaida cewa cikin alkurani ne kuma abin da muka faɗa dai Allah ba mu lada inda muka kuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.